في الأمور كلها واجرنا من قذي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رسوله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka saba, yau tara ga watan shidda hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wadda ya zo daidai da 21 ga watan 1 2021 Gregorian calendar. Da mu ci gaba da wannan karatu namu na Darul Hadis na Damba. Mai albarka cikin wannan masallaci, mai albarka kofar gidan mai girma sarkin Damba. Yau za mu tashi sabon littafi, Kitabul Iman, littafi na biyu wanda yake magana akan wato kenan imani. Imani a dunkule, wanda kusan ya kunshi komai: imani da Allah, imani da mala'iku, imani da ranar lahira, imani da kadara, imani da duk wani abin da littattafan sama da suka zo da shi, da kuma annabawa da manzanni da suka zo da su, da duk wani aikin alkhairi wanda shari'ar musulunci ta dora wa ɗan musulmi. Babun kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam: buniyal islam ala khamsin. Babi na farko shine babin da yake magana akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Wanda kuma shine ya kai mu zuwa ga hadisi na farko a ciki, hadisi na 8 a gaba daya, wanda aka karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Kowa ya san Abdullahi dan Umar sahabi ne wanda yake baya da kama a wajen imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ne ga sayyidina Umar dan Khattabi, amirul mu'minina, khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu, kuma ya bata rayuwarsa yana damfare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai mafi yawa a cikin sahabbai, yana daga cikin wanda aka fi sanin su da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan lamura. Sau da yawa da aka ganshi yana wasu ayyuka, sai a tambaye shi me yasa yake yin aikin, sai ce bai san dalilin da yasa yake yin wannan abun ba, amma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Bayan sayyidina Ali, Allah madaukakin sarki ya dace, ya bar duniya, da yawa jama'a sun so su zaɓe shi a matsayin khalifa na al'ummar musulmi. Ya nuna cewa baya bukata, saboda ya ce ko da ku majority kun taru akan za ku zaɓe ni a matsayin khalifa, ai ba duka al'ummar musulmi ba ne, inda duk mutanen duniyan nan za a tara, amma a sami mutum biyu su kauce gefe da ba zan karɓi wannan shugabancin ba. Haka kuma ya ƙare rayuwarsa, Allah ya yi shi mutum ne mai karamci, mai kuɗi, mai ilimi da sauransu. Yana daga cikin fuka haus sigarar sahaba. Ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa: buniyal islamu ala khamsin, an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar. Ai ma'ana kenan an gina shi akan jigo guda biyar, ko kuma an gina shi akan gwafanni guda biyar. Ai khamsatu da'aim, an kafa wannan turken guda biyar, aka ɗora musulunci a kansu, wanda su ne suke supporting ɗin addinin musulunci. Na farko su shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki kuma Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne wa iqami salati da sai da sallah wa ita'i zakati da bada zaka wal haji da aikin haji wa sayum ramadana da kuma azumin watan ramadana wannan sune jigoni gwanda aka gina musulunci a kansu saboda babu yanda za a yi na farko mutum ya zama musulmi sai ya yi imani da kalmar shahada ita ce kalmar tauhid sai ya yarda babu abin bauta da cancanta sai Allah wannan kuma da ya kunshi dukkan abubuwan da suka shafi imani guda shidda imani da Allah imani da ran lahira imani da kaddara imani da mala'iku da annabawa da sauransu kuma sai ya yarda kadaitakar Allah madaukakin sarki a cikin dukkan wato kenan lamura da ya shafe shi kuma ya yarda shine abin bauta sannan imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan a matsayin sa na shugaba wanda Allah ya aiko shi sai ya yarda zai koyi da shi a cikin dukkan rayuwa a matsayin sa na manzo wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi sallah kuma dama kowa riga sani ita ce ginshiki na biyu bayan waɗannan kalmomin shahada kuma ita ce take tantancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce du igiyoyin addini sun ce za a tsinka su ɗaya bayan ɗaya na ƙarshe da za a tsinka shi ne sallah da zaran an rasa sallah an rasa musulunci dungurungun da kake cewa bambancin da yake tsakaninmu da musulmi da wanda ba musulmi ba shine barin sallah duk wanda ya baya sallah kwata-kwata shikenan ya fitar da last identity da zai iya fitarwa wato kenan na addini musulunci a jikinsa saboda haka jigo ne wanda yake mai karfi kuma shine jigo na biyu sannan sai bada zakka wanda zakka haki ne wato kenan na addinin musulunci akanta sayyidina Abubakar Allah madaukakin suke yadda da shi ya yaki masu riddawar da suka hana zakka sayyidina Abubakar yace ba za a yake su ba tunda suna kalmar shahada suna sallah amma dan ba su bada zakka ba ba za a yake su ba sayyidina Umar yace wallahi sayyidina Umar yace kira yake su sayyidina Abubakar yace wallahi koda lawmana uni aqalan kanu yadunahu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la qataltum ala zalik koda da baibayi da ake daure shanin ba ma shanin ba da baibayin daure shanin suka hana ni alhali da suna kawo a matsayin zakka to zan yake su ce a haka yace a to bayan suna sallar sai yace to aka taba ganin Allah raba tsakanin sallah da zakka ai ba ya raba wa kimu salatu wa zakka ce wallahi la uqatil da man faraka baina salatu wa zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka na ran da Allah zan yake shi da haka wannan yana nuna cewa zakka ginshiki ne wanda yake mai karfi a cikin addinin musulunci sannan kuma sai aikin haji sai aikin haji shi kuma shi ma ibada ce wadda take wato kenan Allah madaukakin sarki ya farlanta ta shi ma yana daga cikin sha'air na addinin musulunci walillahi ala nasi hajjal baiti man istata ilayhi sabila haƙƙin Allah ne akan mutane su hajjin ɗakin sa amma ga duk wanda ya sami iko hanya ta sauƙaƙa gare shi duk wanda yake da iko haƙƙin Allah ne a kansa ya je aikin haji sau ɗaya a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji wani mutum ya ce kowace shekara ya rasulullah sai ya shiru sai zaki ce Allah ya farlanta muku aikin haji ya ce a fi kulli amin ya rasulullah sai ya shiru daga ƙarshe sai ya ce masa ina mai tambaya ce ga nan ya ce da na ce eh da ya zama eh ɗin kenan da kowane musulmi wajibi ne sai ya je aikin haji kowace shekara sai ce a'a amma sau ɗaya ne a rayuwa sau ɗaya ne saboda in ya je sau ɗaya a rayuwa ya sauke wannan wajibin da yake wato kenan kansa Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ma kuma sai ga wanda yake da iko liman sada ilahi sabilan sannan sai azumin watan ramadana wato kenan wannan azumi da muke yi na watan ramadana shi ma jigo ne a ciki wannan kenan ruwayan da ya zo a cikin al-Imam al-Bukhari wasu ruwayan za ka ga sun zo sun kai azumi sun kai zakka da aikin haji a ƙarshe saboda in ka duba shahadatu Allah ila ilaha illallah da shahadatu Annabi Muhammadur Rasulullah da ibada ce da take ta zuciya a zuci ake yin ta a zuci ne zaka yi da cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a zuci ne zaka kula da dukkan ibadan da zaka yi wanda ya shafi ibada da shafi wato kenan zuciya amma in ka duba tsaye da sallah da kuma wato kenan azumin watan Ramadana su kuma ibadu ne wanda ke na gabbai gaba ne sallah za a ganka ka kabbara kana ruku'u kana sujjada azumi za a ganka kai tsuwar za a ganka kana fama da abin har da karshe a ganka kana bude baki da sauransu wannan su ma ibadu ne wanda suke wato kenan na gangan jiki sannan haji da zakka su kuma ibada ce wadda take muta'allika bil amwal tana damfara da dukiya haji sai mai dukiya zakka sai mai dukiya kidan kaga nan an taba kudinka nan an taba gangan jikinka da farko kuma an taba zuciyanka to saboda wa'annan abubuwan su aka tara su sune suka bada wato kenan jigajigai na addinin musulunci don haka shi yasa wasu rawaye daga sun jinkirta da azumi sun kawo a ƙarshe wato kenan sallah ayin zakka da kuma wato kenan aikin haji wallahu ta'ala a'lam hadisi na gaba an abi hurairah sadiq bai zo bane sadiq baya na sadiq nake tambaya okay to hadisi na tara an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna shu'batan wal haya'u shu'batun min al-iman an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Abu Huraira sahabi ne wanda ke shahararren sahabi kowa ya riga ya san Abu Huraira ya shahara sunansa Abdurrahman bin Sakr akan abin da yafi shahara saboda tun daga jahiliyan har ya zuwa musulunci ba a taba samun mutumin da aka yi sabani akan hakikanin sunansa sama da Abu Huraira ba wanda zai riga maka sunansa ya kai kala 10 wani kala 20 wani sama da haka to amma dai sunan da yafi shahara nasa wanda ce sunansa kaza wanda ce sunansa kaza wanda ce sunansa kaza sunansa da yafi shahara Abdurrahman ibn Sakr ɗan kabilan Daus yana daga cikin wanda suke duk da cewa ya zo daga baya amma ya lazimci Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ya kuma wato kenan karbi karatu a gurinsa dare da rana yana tare da shi in kaga sun rabu kawai ya shiga cikin gidansa ne yayi hakuri akan yunwa yayi hakuri akan talauci yayi hakuri akan gajiya da sauransu yana zanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana rubuta duk abin da yake daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi yasa ke zama waja a akhiran sabiqan man taqaddama ya zo a ƙarshe amma yana gaba da waɗanda suka riga shi a wajen kiyayewa hadisi saboda shi da Abdullahi dan Umar da muka karanta a baya sun kasance suna rubutawa duk abin da suka ji ko ba sa rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya ba su nisan kwana ta yanda sun zo suna bada hadisi a lokacin da ake bukatan hadisi sun suna bada hadisi wasu suka yi magana ake cewa me yasa ba a samu hadisin sayyidina Abubakar ba kwanakin baya wani ya same ni wai menene dalilin da yasa a ce nana Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kwata-kwata hadisanta da aka rawaito ba su kwaya kaza ba sai fa ɗayan karamar namba sai wasu to ai a lokacin da nana Fatima ita ce ta fara bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya tare ka takansa da ita kwata-kwata bai wata shidda ba a lokacin kuma kowa ma sahabi ne kuma kowa zai iya bada duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan amma haka ma sayyidina Abubakar shekarar sa biyu kawai ya bar duniya shi yasa ba za ka samu hadisan sa ba face ɗan kadan amma waɗanda suka yi nisan kwana daga baya a cikin sahabbai musamman kananan sahabbai irin su shi Abu Hurairah irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Amr ibn al-As irin su Anas dan Malik wanda shi ma yaro ne lokacin da aka kawo shugaban Annabi sallallahu alaihi wasallama irin su nana Aisha wanda suka yi nisan kwana sahabbai sun kare tabi'ai masu bukatan hadisai sun zo to agun su aka samu hadisan saka don riwaya su zai fi yawa agun su aka karbi wato kenan hadisan to wannan Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-imanu bid'un wa sittuna shu'batan imani wato shu'ba sama da 60 ne, 60 da yan kai. In an ce bid'u shine ala arjihil aqwal tsakanin 3 zuwa 9. Duk wasu sun ce tsakanin 1 zuwa 9. Wasu sun ce tsakanin 2 zuwa 9. Wato a takaice kaman dai da Bahaushe yake cewa 60 da yan kai. Su kuma Laraba su ce bid'un wa kaza. Amma nasu yana da kaidi. 60 da yan kai na Bahaushe koda da kwaya ɗaya ne. Amma tunda yace da yan kai kaga ya wuce ɗaya kenan. Da zai ce da 60 da dan kai. Saboda ko a Hausancen an ce da yan kai kenan sun haura ɗaya. A Hausa biyu jam'i ne. Kamar da Turanci biyu jam'i ne. Amma a Larabci biyu ba jam'i bane. Musanna ne. Saboda jam'i ya fara daga 3 isama. Sannan zuwa 9. Abin da yake da tabbatar da wannan wato kenan inda Allah madaukakin sarki yake cewa fi bidi sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, a lokacin da aka samu rikici tsakanin Romawa da Farisawa. Farisawa suka ci Romawa da yaki. Farisawa mutane ne masu boton wuta, mutanen Iran kenan, Zoroastrians. Wuta suke dauke, suka kunna, suke bautawa. Romawa kuma Kiristoci ne, don haka suna da addini na sama. Kuma duk wannan dandazon a Iraki ake yi, kasashen Larabawa. Kun ga Iran tana da makautaka da Iraki. Sannan Siriya da muka yi magana a kai, inda nan ne depot na Turawa daga masallacin Kudus zuwa Himsa zuwa Busra da sauransu. Annan Kiristoci suka zo suka yi dandazo suka kafa depot dinsu. To a wannan lokacin ana samun rikici tsakanin su, don haka mutanen Farisa sun fi na Rome iya yaƙi sai suna kashe su. Duk yaƙin da aka yi so suke cin galaba, duk yaƙin da aka yi so suke cin galaba. Ta kala ce Alif Lam Mim ghulibatur Rum, an ci nasara akan Rum. To amma da aka ci nasara akan Rum, mutanen Makka lokacin ana rikici tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka, mutanen Makka ba gunki suke yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam littafin sama ne. Can kuma mutanen Farisa bautan gunki suke yi tun da rana wuta suke bauta. Kiristoci littafin sama ne. Don haka sai ya zama kaman su mutanen Makka suna goyon bayan Farisawa akan wannan yaki din. Kuma sai Farisawa suna cin nasara, suna cin nasara. Sai Allah madaukakin sarki, sai mutanen Makka suka zo suna goyi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu maganinku kamar yadda Farisawa suka yi maganin Rumawa. Addinin gargajiya zai samu nasara akan addinin sama. Kaga musulmi ba za su ji daɗi ba. Duk da Kirista Kirista ne. To amma Allah madaukakin sarki sai ya ce Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adnal ard. Ko a kurkusa an ci nasara a kan Rum. Amma Allah ya ce wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. Bayan nasaran da su suka yi din, su Farisawa da su, za a ci nasara kuma a kansu. Sai ya ce fi bid isnin, a cikin wasu 'yan shekaru. Bid a ɗin nan sai amfani da shi. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce za a ci nasara a kansu, kuma ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du, amma ci bid isnin. Saboda haka sai zama aka yi shekara 2, aka yi shekara 3, aka yi shekara 4, aka yi shekara 5, sai suka suna dariya musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi dariya zai na Abubakar Abubakar zo gura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karka damu. Kaje irai fare fare ne, kuma menene ake cewa kasa raƙumi 100-100. Sayyidina Abubakar ya saka 100, aka ƙara shekara. Abu bai Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce a ƙara 100 kuma duk. Ai Allah ya ce bidin sinin. Shekara 7 tana cika, sai ga Rumawa suna cin nasara akan Farisawa. Dama kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa wa musulmi, kuma musulmi su sun yarda da wannan. Sai ya ce wa yawma idhin yafrahul mu'minuna. Idan an samu wannan ranan, Kiristoci suka ci nasara akan Farisawa, musulmi mu'minai na Makka za su yi farin ciki saboda littafin sama ya ci nasara akan bautar biki. Saboda ga wannan riwayar cewa bidi sinin, tunda wannan ya faru a shekara 7 ne, ya nuna cewa daga 3 zuwa wato kenan 9 shi ya fi abin nan. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani bid'un wa sittuna shu'batan. Shu'uba 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 60 da yan kai ne. Kenan kaga 63 ko da 4 ko sama da haka zuwa da 9 kenan ko? Bid'un wa sittuna shu'batan. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Kuma jin kunya shi ma shu'uba ne na imani. Shu'uba wasu suka ce qita'a. wani yanki wasu kuma suka ce yana nufin wato kenan shuba yana nufin abin nan azsan rassa kenan kaman wato kenan yace imani Allah sai sai aka tanta shi da bishiya ce sannan wannan bishiya din tana da rassa guda 60 da yan kai mun gane wannan 60 da yan kai kowane reshe mai zaman kansa ne kenan kowane reshe mai zaman kansa ne amma sun kai 60 har sun haura a wani hadisi riwaya muslim yace bidun wa 70 shuba shuba 70 da yan kai saboda haka kenan abubuwa ne da yawa imani ya kunsa bishin imani ta kunsa kuma kowane daya yana bukatar mutum ya bibiye shi ya san shi domin aikata shi aikata wani yanki ne na imani da na so ta kada nan da ta zo ta mun na da fito da abinda Ibn Hajar ya fada dangane da su shu'uban ya kawo su wajen guda 70 din da yan kai din ko 60 da yan kai din da na so mu darasa su yanzu to Allah mu da kuke sarki sa abin bai iso ba Allahu ta'ala alam me ya iso kafin mu abin nan kowane yankin sa kuma dole wani yafi wani yace alhaya'u shubatun min aliman jin kunya shi ma shu'uba ce a cikin shubobin imani ko yanki ne a cikin yankokin imani ko reshe ne a cikin rassan imani yanzu abin tambaya anan shine me yasa aka ware jin kunya ita kadai a cikin abu 60 da yan kai imani reshe 60 ne da yan kai jin kunya shi ma reshe ne daga cikin rassan imani wal haya'u shubatun min al-iman me sa ka ware ta ita kadai to akwai ita ce yar karama to amma ya zaka da hadisin da yake cewa akwai wanda ya fasara yace a ala hala ilaha illallah wa adnaha imatatul adha ana tariq akwai hadisin da yake cewa iman bidun wasu tuna shuba ko reshe guda 60 ne da yan kai na tsololuwan shine kawalin la ilaha illallah na gaza kuma shine imadatul adha ala tariq a gusar da kazanta akan abin nan wasu malamai da suka nazari suka ce duk sauran shu'ubobin suna iya fitowa daga jikin wannan ita kunyan nan jin kunyan nan duk kun yi sauraron saboda duk mutumin da yake jin kunya baya son kunya ko baya jin an ce kunya kan ai wata wani hali ne a cikin zuciya wanda zai hana ka aikata aiki wanda za a yi zargi a kansa kana jin kunyar a ganka kana kaza bai dace ba kana jin kunyar a ji ka faɗi kaza kuma alhali bai dace ba saboda haka jin kunya wata wani abu ne a cikin zuciya wanda zai iya hana mutum aikata abin da bai dace ba za a yi zargi a kansa sai suka ce to duk mutumin da yake jin kunya duk abin da zai kawo zargi a duniya zai kiyaye shi duk abin da zai kawo zargi a gare shi a lahira zai kiyaye shi ba zai yi abin da zai sha kunya a gaban Allah ba ta ce ina jin kunyan Allah ai hadisi ya tabbata isahayu minallahi haqqal haya ku ji kunyar Allah yanda ya cancanta a ji kunyar Allah don haka mai kunya yana jin kunyar Allah yana jin kunyar ranar lahira kar Allah ya kama shi sabai da yawa suna aiki kaza fice ina jin kunyar ranar lahira kar Allah ya kama inda kaza haka ne ko baka ba to saboda haka duk abin da zai kawo musu matsala ranar lahira suna jin kunyar su aikata shi da haka ba za su aikata shi ba haka kuma duk abin da zai kawo musu matsala a nan gidan duniya suna jin kunyar su aikata shi da haka ba za su aikata ba kaga kenan duk abin da ba zai kawo jin kunya ba su suke aikata da haka duk sauran suna ciki sallah tana ciki in yana sallah ba zai ji kunya ba in yana sadaka ba zai ji kunya in yana karatu alqurani ba zai ji in yana duk wani aikin alkhairi sawa'un na zuciya ne ko na gabai ne ko ya shafi na dukiya ne duk zai iya aikatawa ma dama zai fita a kunya a gidan duniya ya fita a kunya a gidan lahira a gaban Allah madaukakin sarki da haka suka ce kenan shi yasa aka ware ta ita salak saboda ta goshi kowani wallahu ta'ala ala to amma mai tambaya zai iya tambaya ai kunya tana sa mutum ya zama bai aikata alkhairi ba aikin alkhairi ne sai amma sai ji kunya sannan kuma ai kunya gariza ce ba kasla ba gariza shine abinda ake halittar mutum da shi a jikinsa, wanda zaka gani shi dama an haka yake mai jin kunya ne, haka ne, wanda shine ake gariza kenan. Ruka zaka gani shi haka yake dama faransi ko inje ya mena da ruza sarasu to me yasa za a ci tana daga cikin imani tun da gariza ne? Sace eh, malamai suka da suka bincike suka ce eh, akwai bangaren gariza a cikin ta, akwai kuma bangaren iktisab. Domin babu yanda za a yi, ko da mutum yana da jin kunya, yana bukatan ilimi ya san cewa wannan abin da yake jawo kunya, wannan abin ne baya jawo kunya. Don haka akwai nau'i na iktisabi, akwai koya, akwai mutum ya san abin da Allah baya so sai ya ji kunyar kare ya kar Allah ya kama shi, akwai ya san abin da shari'a ba ta so sai ya ji kunyar kar ya yi dan kar shari'a ta kama shi. Don haka akwai iktisabi wato kenan a cikin ta. Saboda sai mutum koya ake yi, ana yin ta, ana koyanta, ana ƙara ilimi, ana ƙara ilimin ta. Don haka zamo mutum yake ilimi tsakaninsa da ubangijinsa, zamo yake sanin Allah, zamo kuma yake jin samun kunyar yi aikata wasu abubuwa saboda kar Allah madaukakin sarki ya wato kenan kama shi akai. Wallahu ta'ala a'lam. Daraka al-sa'a ushibatu min al-iman, yanki ne wato kenan daga cikin imani. Babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wannan babi ne da yake magana akan cewa musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa. Al-muslimu, muslimu, musulmi, me ya yi musulmi? Wanda ya imani da Allah ko ya yadda da kalmar shahada, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kuma lalle yana daga cikin abinda yake ma'anan muslim daga kalmar salam ne ko al-islam min as-salam. Al-islam huwa taslim, taslim lillahi wa li umurihi wa lir rasul wa li awamirihi. Mutum in ya sallama ma Allah, ya sallama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yadda da kadaicin Allah, kadaitakar Allah da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran abin da yake ta'allaka da su, shine ake kiransa al-muslim. Amma nan gashi ba shi wani fasara ce muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, shine wanda sauran musulmi suka zama sun kubuta, min lisanihi ai min sharri lisanihi, da harshensa ba zai faɗa abin da zai ƙarya a wani ba, don yayi masa ƙarya zai cuce shi, ba zai yi masa kazafi ba, ba zai yi masa sharri ba, ba zai faɗi abin da zai zubar masa da mutuncinsa ko darajarsa ko wani abu makamancin wannan ba. To wanda baya haka a musulmi, sannan wayadihi da kuma hannunsa, ba zai abin nan da ba zai cutar da mutum musulmi da hannunsa ba, ko ya dake shi, ko ya kwaci dukiyarsa, ko ya masa wani abu da ya kama da cutarwa, to musulmi shine wanda baya yin wannan ko. Wannan shine babin abin da yake abin. Sai Imam Bukhari ya kawo hadisi guda daya yake cewa an Abdullah ibn Amr ibn al-As kenan ko, an Annabi sallallahu alaihi wasallam kan dan karwa daga Abdullah dan Amr ibn al-As. Abdullah dan Amr ibn al-As shi ma musan shi sahabi ne, yana daga cikin kananan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kusan rate din su daya da Abdullah dan Mas'ud, Abdullah dan Abbas, Abdullah dan Umar, da su Jabir bin Abdullah da sauransu, suna da iyayensu a cikin sahabbai. Babansa Amr bin al-As shine wanda bayan an ci nasara a Sham, Sham gaba ɗaya ta kudu duk sun koma karkashin musulunci, shine wanda ya kutsa kuma ya shigo ciki da musulunci cikin Afirka nan inda muke, ta Misra, ta Iskandariya, shine yazo ya fara cin kasar Iskandariya, sannan ya aika ma Amirul Mu'minin Umar bin Khattabi, yanzu Iskandariya tana karkashin musulunci. Daga nan kuma musulunci ya watsu a kasar Egypt, ya zama wato kenan Egypt ta zama bawwaba na addinin musulunci a Afirka. Daga nan daula ta kafu, musulunci kuma ya dinga bin North Africa har ya tafi wato kenan zuwa wato kenan West Africa, can extreme west har ya kuma ya gangaro ya fara shigowa inda muke Najira. Amr ibn al-As shi ne ya shugabanci a wannan gurin, sannan kuma ya yi kalifanci a wannan gurin bayan sayyidina Umar, har zamanin sayyidina Usmana, sayyidina Ali, har zuwa zamanin Muawiyah ibn Abi Sufyan yana wato kenan abin Allah ya masa nisan kwana kuma suna kiransa dihaul arab ya bi kuwa kaibin wayo a cikin larabawa yana da basira sosai wato duk ta inda matsala za ta soye ko ya ce sai yana da hange nesa kafin ka hanga ya hanga a nesa wato kenan da yawa yana da kaifin basira to wannan Abdullahi dan sa ne shine wanda yake kwana yana sallah bayan sallar isha sai an ce as-salatu khairu minan nawmi yana sallah dan da as-salatu khairu minan nawmi zai dauke dama ya azumi shikenan kullun yana azumi kullun yana kwana yana sallah kullun sai ya sauke Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kake sake alqur'ani yace kullun yaya kake abin nan ya kake sake alqur'ani yace kullun ya kake azumi yace kullun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka dan takaita ne daga she da aka dawo da shi karfa kunna daga she shi aka dawo da shi ya rika yin yau gobe ya sha ya rika yin yau gobe ya sha ya rika yin yau gobe ya sha to haka nan yake azumin sa to yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muslimi shine wanda musulmai suka zama sun kubuta daga sharrin harshen sa ba zai cutar da su ta hanyar harshen sa ba ta hanyar kazafi ko sharri ko ni kariya ko kage ko sukar ra'ayi ko wani abu makamancin wannan wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu mai hijira kuma shine wanda ya kauracewa abinda Allah madaukakin sarki yayi hani duk wanda ya kaura cewa abinda Allah madaukakin sarki ya hana shine ake kiran sa mai hijira hijira shine wai da asalin hijira ma'anar sa shine guduwa da addini al-firaru bid-din addinin ka za a cutar da shi anan za a hana kai shikenan sai kai Allah madaukakin sarki ya ibadiy allazina amanu inna ardi wasi'a wa iyaya fa abudun kasata tana da fadi ni kada za ku bauta in hana ku bautan Allah anan gurin ku tsallake ku tafi abin nan da haka musulmi suka hijira daga makka suka koma Abasiniya daga baya suka hijira daga Makka suka koma Madinatul Munawwara suka zo suka zauna saboda me firaran bidinihim don su guje ma addinin su dan haka duk wanda ya takura a addinin sa ba zai iya aiwatar da addinin a inda yake ba bashi da hujja tunda kasar Allah tana da fadi sai ya kaura daga nan ana kiransa darul kufur tunda ba zai iya aiwatar da Islam a gurin ba sai ya koma wani guri inda zai je bautawa Allah madaukakin sarki wannan shine kaidar da wato kenan musulunci abin da kace su sabe suka sai hijira daga Makka suka dawo Madina daga ran da Makka ta zama garin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahi zata badal fatahi babu sauran hijira bayan an ci Makka da yaki walakin jihadun wa niyya fa yazastu firdun fanfiru saboda haka sai aka abin to amma wannan abin da al illar shine Makka ta riga ta zama da abin kai ne Imam Nawawi fadal la anna hasara darul islam ta riga galan baka ba a hijira daga kasar musulunci ko kuma ka koma ina yawa ana hijira da kasar kafirci ne duk randa mutum ya samu kansa a kasar kafirci to zai hijira zai kaurace saka hijira da addini shine to amma wannan hadisin sai ki cewa hijira anan ita ce abinda ake nufi da kauracewa haram al muhajiru man hajara man Allahu anhu wanda ya kaurace mu duk abinda Allah ya abin yayi hijira kenan ko duk wanda ya kauracewa duk abin da Allah ya hana shine mai hijira a yanzu kenan wanda yake aiwatar da abin da Allah ya hana kuma ba yana zauna darul islam kuma yana yin wata kenan kafirci ko kuma yana yin aikin sabo ko yana yin kaba'ira ko abu makamancin wannan saboda haka kaman kai kace hadisin yana cewa musulmi su nisanci abin da Allah madaukakin sarki ya haramta a ko ina suka samu kansu don kana darul islam ba hujja ne kuma kai kafirci ba kaman yanda dan kana da darul kufri ba hujja ne kai kafirci ba a duk inda kake kai musulmi ne zaka kaurace ma abinda Allah madaukakin sarki ya haramta wato kenan gurgurdan iko wallahi ta'ala ala wannan abin ya iso ban san ko zamu dan duba shi ba abin da din hadisi na bayan nan ya ki mata dan raba shi mu dan abin saboda zai taimaka mana wajen fahimtar wancan hadisi na bayan dinnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai photos sai wanda muke fada hadisi na bayan muka koma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwayan Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-imanu bidu'un wa 60 shubatan wal haya'u shubatan min al-iman imani reshe reshe guda 61 kai ne, jin kunya kuma shi ma wani yanki ne na imani. Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kassalani al-Shahir bin Hajar, ko yawa Ibn Hajar al-Asqalani kenan ko, afabahu Allah aljanna, Allah ya madauki sarki ba shi gida, ya saka masa da gidan aljanna bi minati da falashin da baiwansa wa karami da karanjinsa. Yake cewa fa'idatu, yace kala al-qadi Iyad, al-qali Iyad mai ashifa kenan ko, fi tarifil Mustafa yake cewa takallafa jama'atu hasar hadhihi shu'ba bi tariqil ijtihadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani shu'ba, wato yanki 60 da yan kai, dan haka wasu malamai sun yi kokarin ijtihadin su wajen su ga sun fitar da su, wato fil hukumi, ta hanyar ijtihadi da kuma hukunci na shari'a ta addini musulunci, bi kauna zalika huwa al murad su'ubatan wala yakdahu adamu ma'rifati hasar zalika. Saboda wannan din yana da wahala kwarai da gaske, kuma dan mutum bai iya kirge su ba, ba zai zama wato kenan laifi ba, zai ce da wanta da wani da wani da wani da wani ne, ala tafsil din bai ware su ja tantance su ba cikin imani. Yace wala mutafik man adda shu'ba ala nan din wahidin, wannan malaman sun fitar da su, wannan malaman sun fitar da, amma ba su ittifaki akan wato kenan tsari guda daya ba. Wa aqrabuha ila sawabi, amma wanda yafi kusa da fitar da shi a daidai, inji malamin ra Ibn Hajar al-Asqalani, yace tariqat Ibn Hayyan, hanyar da Ibn Hibban ya amfani wajen fitar da shi, lakin naqif ala bayaniha min kalamihi, lakin lam naqif ala bayaniha, amma da haka ban samu na cirato daga bakin maganarsa ba. Wa kana kastu mimma auraduhu ma azkuruhu, na tare cikin abin da shi Ibn Hibban ya gangaro da shi, shine ga abin da zan iya kawowa. Wa anna hadhihi shu'ba tatafarra an a'malil qalbi wa a'malil lisani wa a'malil badan, wannan shu'ba da yace 60 da yan kai, wasu aikin zuciya ne, wasu aikin harshe ne, wasu kuma aikin gangan jiki ne. فالأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات, abin da ya shafi zuciya akwai abin da yake kira akida, akida wanda zaka rike a cikin zuciyanka dangane da Allah madaukakin sarki, ya kake kallon sa, ya kake fahimta shi, ya kake fasara shi da sauransu, da abin da ya shafi abin da zuciya ne take kirgiwa, ya da kuma abin da ya shafi niyya a cikin zuciya, duk abubuwan da kake yi wace niyya ce take bayan wannan abin. To wannan in ka tara su tashtamilu ala 24 kasla, za ka samu kasla guda 24. Na farko akwai al-iman billahi, ya shiga ciki a cikin imani billahi, wa da kulli fihi al-iman bi zatihi, imani da zatin Allah ya shiga, imani da sifofin Allah madaukakin sarki ya shiga, tauhidihi imani da kadaitowar Allah madaukakin sarki, da Allah ya saka misalihi shay'un, cewa babu wani abu kamar misalin Allah madaukakin sarki, ya shiga. Wa atiqad me hudusu madunahu, ka kulli a zuciyanka, kai kudura a cikin zuciyanka, can duk wani abu da ba Allah madaukakin sarki ba, wannan hadis ne, wato kenan wannan farare ne. Sannan ya shafi kuma al-iman bil mala'ikati, imani bi malaikati, imani da malaikun Allah madaukakin sarki, wa kutubihi wa rusulihi, da littattafansa da manzanninsa, wal qadar, ya shafi imani da qadara khairihi wa sharrihi, na al qadar da sharrin sa, wal iman bil yawm al akhir, ya kunshi imani da ranar lahira, wa yadkhul fihi al mas'ala fil qabr wal ba'th, mas'alar da tazo a cikin kabari, abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin kabari, imani da wannan ya shiga, imani da matsalar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan tashin alkiyama, shine albab, duk mutum ya zama ya yarda da su, wan nushur, da kuma tashin kiyama din kanta, mutum ya yarda cewa bayan an sashi a cikin kabari ya lalace, akwai ran da kuma za a tashe shi, wal hisabi, imani cewa kuma za a tsaye da shi
a gaban Allah madaukakin sarki, kuma za a yi masa hisabi. Wal mizan kuma ya shafi imani da mizani da za a jira ta shal kiyama, a auna ayyukan mutane ko kyawawa ko munana, sannan a ba mutane lada a kansa. Wasirat da imani da siradi, mutum ya sa a cikin zuciyarsa cewa ya yarda akwai siradi, wanda hanya ce gada ce wanda za a bi ta tattanya ta za a tsallaka, kuma ta kan wuta ne za a tsallaka, sannan a tafi wato inda za a je. Wal jannatu wan nar, sai aljanna da wuta. Mutum ya yarda akwai ta, tabbas akwai ta tana nan, ita ma wuta kuma mutum ya yarda akwai ta, tabbas tana nan, kuma ya yarda cewa aljanna tana da ƴaƴanta, wuta ma kuma tana da nata, kuma dole sai kowa ya shiga ɗayan biyu. Wa mahabbatullahi, sannan akwai abin da shafi sona, soyayyan Allah, kaunar Allah madaukakin sarki, son Allah madaukakin sarki. Wani mutum ya kwana yana sallah yana karanta kul huwa Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kake karanta, ka kwana kake karanta kul huwa Allah? Ya ce saboda ina son ta. Tawla me yasa kake son ta? Ya ce saboda sifa ce ta Allah madaukakin sarki. Ya ce to Allah da kake son sa ya soka kai ma a dalilin wannan. Wani mutum ya je yana ma mutane sallah kullun sai ya karanta kul huwallahu, aka tambaye me yake yace saboda kul huwallahu ta kunshi sura, ta kunshi sifa na Ubangiji madaukakin sarki, dan haka nake son ta. Yace Allah da kake son santa domin sa shi ma ya soka. Wa da kullu fihi as-salat alaihi, salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ko inna lahu wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, shi ma ya shiga. Wa tibau sunanihi, bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, shi ma ya shiga wannan. Wal ikhlas, da yin aiki dan Allah, ya zama duk abin da mutum ya yi shi ne dan Allah, baya wato kenan bukatan la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Duk wanda yake so ya fahimci wannan ya karanta rayuwar sayyidina Umar, zai ga tsintsin ikhlasi a cikin al'amuransa. Mun yi tsallake wal mizan ko kai nan ne laisa ka mutule shi an wati kadu hudusu madunahu, nan ne haka ne. Wa mahabbatullahi ko san Allah, wal hubbu da nuna soyayya dan Allah, wal bughd da nuna ki dan Allah ko akan wannan. Wa bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma a cikin wannan din san Allah din kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shigo. Wa atiqad da kuma kudurta a cikin zuciya, ta'zimihi girmansa, darajarsa da daukakarsa a cikin zuciyarsa, kana jin cewa shi mutum ne mai mutunci, shi mutum ne mai karfi, shi mutum ne babba wato kenan a rayuwa. Wa da kullu fihi as-salat, inka ne sallah ta shigo ciki, ko as-salatu alaihi, sorry, as-salatu alaihi, yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, wattiba'i sunanihi, da bin sunnoninsa, wal ikhlas, da kuma ikhlasi, shine yin abu dan Allah, shine muke cewa da yake so ya ga tsintsin ikhlasi, ya karanta tarihin rayuwar sayyidina Umar. Zargi baya abin nan, kauna bata zuga shi, zugawa bata zuga shi, zargi kuma baya masa barazana. Wa yadkhulu fihi tarkur riya, bin barin riya, shi ma ya shiga cikin wannan, ya zama duk abin da mutum zai yi ya nisanci riya. Wan nifaq, da munafirci, barin munafirci a cikin zuciya, shi ma ya shiga. Wat tawbatu, tuba, mutum ya zama abin da ya san yayi ba daidai ba tsakaninsa da Allah, ya zama ya tuba. Wal khawfu, da jin tsoro na Ubangiji Allah madaukakin sarki, da jin tsoron lahira, da jin tsoron wuta. War raja'u, da kaunar rahamar Allah, kaunan aljanna, kaunan wato kenan samun tsira. Wa shukru, da yawa Allah madaukakin sarki shukura. Wal wafa'u, da cika alkawari. Was sabru, da kuma dauriya akan duk abin da ya sa mutum akan addinin musulunci, duka wannan suna daga cikin shu'uba da wannan hadisi yake magana. War ridha bil qada, da kuma yadda da kaddara, idan Allah ya hukunta kai wannan shine naka, to wannan din shine naka, ya zama shi din ya ishe ka, kuma ka yadda da haka. Dan ne sayyidina laki da radaina kismatul jabbar fina lana ilmun wajhalu mal fa innal mala yafna an qaribun wa innal lima hayya la yazum, abinda Allah ya hukunta
ya ba mu ilimi, ya ba wa waɗanda ba ba su da ilimi ba su dukiya, ce kai wannan mun yadda da wannan yabo. To duk abin da Allah ya kaddara ya yanka ya baka, wannan shine naka, to kai da wannan din shine naka, kuma ka duna wannan din yayi maka, kuma ka gamsu da abin da Allah yayi, ba fifita wani akai akan ka ba. Shine ar-ridha bil qada, abin da Allah ya riga ya hukunta ya baka, iyaka rabonka shine naka, to wannan din ya kamata ka abin nan ko. Wastagni bi shay'in qalil fa innahu ma sana idza kana la yuqalu qalilu. Wat tawakkul, da kuma tawakkali, tawakkali shine ya zama duk abin da ka sa a gaba Allah madaukakin sarki ka dogara da shi, baka dogara da wayonka ba, duk da zaka yi amfani da wayon, baka dogara da kaifin basira ka ba, duk zaka yi amfani da ita, baka dogara da iyaye ba, baka dogara da wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani mai a'a, Allah madaukakin sarki shi ka abin nan. War rahama, da kuma wato kenan yadda da rahama ta Ubangiji Allah madaukakin sarki, shin Allah madaukakin sarki yana da rahama, Allah yana da jin kai, yana da rahama guda 100 a cikin 100 talle kawo duniya, just in da tara da ita ne Allah madaukakin sarki zai yi amfani wajen ceton mutane kar su shiga wutar ranar lahira. Wat tawadu, kankan da kai, inna tawadu min kisalil muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi. Saboda haka mutum kar ya dauki kansa shi wani abu ne, aka ce at tawadu baina takabbur wal mazilla, ba girman kai bane, ba walakanta kai bane, don kana tawadu ba zaka walakantar da kanka ba, ba shine tawadu ba, ba kuma girman kai shine tawadu ba. Saboda wa taji baina zalika sabilan wa yadkhulu fihi takirul kabir, girmama babba, duk wanda yake babba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana girmama mutumin da ya kai matsayin yayi furfura. Kaga duk mutumin da yake da furfura kai ma zaka girmama shi, don da Allah madaukakin sarki yana girmama shi. Duk wanda baya girmama manyan mu, baya kuma tausayawa kananan mu, baya tare da mu, baka Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ba laysa minna man ne eh man ah malai ma ha sigarina wala me wala yuwakir kabira na ko, wanda baya mutunta manyan mu, baya tausaya yaran mu, to wannan baya tare mu. Warhamatu sagir, da kuma jin kan yara, tausaya musu. Daga cikin tausaya musu shine a tsara musu yadda rayuwar su za ta zama mai amfani a gare su, wato kenan nan gaba. Wa tarkul kibri, barin girman kai, girman kai ko. Wal kibriya'u li rabbana sifatan bihi mahsusatan fatajannabatha wattaqi, girman kai siffa ce ta Allah shi kadai, don haka ka nisance ta kuma ka ji tsoron Allah. Wal ujubu, da jiji da kai, bai bambancin wannan da wannan, wannan ya fita fili, wannan kuma cikin zuciya ne, a zuciya kake ji haba wannan, kai na san na fishi, wannan kai na fi karfin sa, ai mun fesu ai kaza, amma zuciya a zuciya ne, bai fito fili ba, shine ake kiran sa al ujubu. Idan ya bayyana a fili, kana walakanta mutane ko kana rena su, to wannan kuma ya zama kiburu kenan, ya fita. To duka wa'annan biyu barin su shu'uba ne daga cikin shu'ubal iman. Wa tarkul hasadi, da barin hasada. Hasada, hasada shine me, kai kyashin abin da wani yake samu ya zama ya rasa, ko da kai abin bai same ka ba, shine dai baka so da shine, wato kinan fatan zawali ni'matillahi alal ghairi, Allah ya sa wani ya rasa ba damun ka sai kai ka samu ba, shi din ne dai baka so su rufe, wannan shine ake kira sa wato kenan hasada. Wa tarkul hikdi, da barin wato kenan hikdu shine abin da zaka kulle a zuciyarka kana jin haushin wani, shine hikdu, kana jin haushin sa. Sawa tatarabbasu bihi ad-dawa'ir, kana Allah Allah wani dalili yazo wanda zaka dauki fansa akan sa, ka rama akan sa, ka masa kaza, yana kulle a cikin zuciyarka, baya daga cikin sifan wato kenan abin da yake mai kyau. Barin sa shu'uba ne daga cikin shu'abul iman. Wa tarkul ghadabi, da barin fishi, yawan fishi. Wannan wata yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, ausini yace la taqdar, ya sake cewa ausini yace ya taqdar, ya sake cewa ausini yace la taqdar, duk lokacin da yace yi min wasiya sai ce masa karka na yin fishi, karka na yin fishi, saboda a lokacin da kai fishi control ya riga fita cikin hannunka, sai dai kuma inda
abu ya faru. Wa amalul lisan, to wancan duk abin da muka kirga guda 24 ko duk sai shafi zuciya ne. In kai nazarin su a hankali duka suna damfare da daga cikin zuciya suke fitowa. Da akwai kuma ayyuka na harshe, harshe wannan shi ma akwai shu'ab da yawa, rassa da yawa na imani, wato kina a kansa. Watashtamil ala sab'i khasali, su kuma sun shafi wato kenan rassa guda 7. Su kuma akwai at-talaffuz bi tauhid, ka furta a baki aji kalmar tauhidi, aji ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, aji ka ce ka yadda Allah kwara ɗaya ne, aji a baki ka ce ka yadda manzonci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan shu'ub ne, shi abun ne min sha'abil iman. Akwai kuma tilawatul qur'an, karatun alqur'ani, bazai ya ce kana musulmi ko baka karatun alqur'ani ba ko yawa, in ba haka ba to menene aka aika maka da mai kai imanin, ba alqur'ani bane. Wa ta'allumul ilm, koyan karatu shi ma yana daga ciki, shi ma shu'uba ne a cikin shu'abil iman. Koyan karatu mutum ya je koyi ilimi, wa ta'limihi, da kuma karantar da shi. In ka koya bashi aka baka, sai ka koyar dan ka biya wata kenan bashi, haka ne. Wa du'a, yin addu'a, ita ma addu'a wani ibada ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a wato kenan ibada ne. Wa zikr, da zikirin Allah madaukakin sarki, yawan ambaton Allah madaukakin sarki. La yazalu lisanaka rataba min zikrillah, kar harshen ka zama ya bushe kullun, ya zama danye sharaf kana yawan ambaton Allah madaukakin sarki. To wannan yana daga cikin alaman imani, koreshe guda ne daga cikin rassan imani da ke cikin kan harshen mutum. Wa yadkhulu fihi al-istighfar, istighfar, yawan neman gafara. Ai Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin ayoyi da yawa ko ku nemi gafaran ubangijinku, kuma yana cikin da'awan annabawa, wa qul tastaghfiru rabbakum, nace ku nemi gafaran ubangijinku. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yin istighfar kullum akalla sau 100. Washnabil lagawi, da misantar lagawu. Menene lagawu? Malamai suka ce yasasshen magana ko yasasshen zance, duk abin da baya da fa'ida a gare ka shine lagawu. Duk magana da take shiririta, magana da take shiririta ba ta da abin da ita ce ake kiranta wata kiran lagawu. Wa amal badani, da ayyukan gangan jiki. Wannan mun gama da na harshe, mun yi na zuciya, mun yi na harshe, sai kuma na wato kenan gangan jiki. Wa tashmilu ala 38 khaslatan, shi kuma 38 ne. Shu'uba, shu'uba guda 38 ne. Minha ma yaktasu bil ayani wa hiya 15, daga cikin su akwai waɗanda wato kenan su ainihin ga gudan abun, madarar abun, suwarar abun, su kuma sun shafi guda 15 kasla. Na farko akwai at-tahir, hissan tsarki na zahiri, ga asalin najasar, ainihin najasar ga ta, ka sa ruwa ka wanke ta. Wa hukuman, da kuma ta hukunci, janaba ne a jikin mutum, ko kayi wanka da kamfanin sabulin medical ba za ta fita ba, sai kayi wanka da niyya, hukuman din kenan. Wa yadkhulu fihi ijtinabi najasat, din nisantan wannan najasa. Wa satar al-awra, da satar cewa al-awra. Wa salatu, da sallah, fardan wa nafalan, da nafilanta da farillanta, duk yana daga cikin su ma shu'ub ne. Wa zakatu kadhalika, ita ma zakka, da ta farillanta da ta nafilanta. Wa fakur riqabi, yanta bayi. Wal judu, da kuma baiwa shine kyauta. Wa yadkhulu fihi it'amu ta'am, ci da abinci da kake ma mabukaci shi ma yana ciki. Wa ikramu dhayf, da mutunta bako idan ya zo. Wasiyam, da azumi, fardan wa nafalan, da nafarinsa da na nafilansa. Wal hajju wal umratu, da hajji da umra kazalika, duk su ma suna ciki, dan farilla ne da na nafila kenan ko. Wa tawafu, da yin tawafi. Wal itikaf, da itikafi, haka ne ko. Wal jumu'ah, lailatul qadr, in ramadan ya kama ka tsaya kai tsantsan ka nemi lailatul qadr, kai kokarin raye wannan dare, shi ma yana daga ciki. Wal firaru bid din, in an hana ka yin addini anan ka gudu ka koma wani gari shi ma yana daga ciki wa da kullu fihi alhijratu dan haka hijira ta shiga ciki min darish shirki daga gidan kafirci zuwa gidan musulunci wal wafa'u cika alkawari idan kayi shi musamman ma da bakance shi ma yana ciki wa taharrifil iman da kokarin yin aikin imani kana karadda dan abu kaza za a samu imani a cikin sa kana yi wa ada'il kaffarat in kaffara ta kama ka ko ta rantsuwa ko ta kisan kai ko ta menene kai kaffara yana daga ciki wa minha ma yata'allaq bittiba'i ko ma yata'allaq bittiba'i wasu kuma daga cikin shu'ab din sun danfara da biyayya kai biyayya wa yasittun su ko sutti kisalin kasla guda shidda ne sune at-ta'affufu kame kai bin nikahi ta hanyar yin aure saboda kar mutun ya fara cikin wato kenan haram ko wa kiyami bi huquqil iyali tsayawa da haƙin iyali kai haƙin da Allah ya daura maka ka sauke shi wa baral walidain da bin iyaye wa bi itnabil huquqi da nisantan guje mai iyaye wa tarbiyatul auladi da tarbiyar iyaye wasilatul rahimi da sada zumunci wa ta'atu sadat da da'a a shugabanni awir rafqu bil abidi ko tausayawa na ƙasa da kai wa min ha daga ciki akwai ma ya ta'allaku bil ammati abin da shafi generality ne mutane generality ne mutane mutanen gari ga magarin mutane waye 17 ki kaslatan shi kuma kasla guda 17 ne akwai alqiyamu bil imrati in Allah ya baka shugabanci ko na gidanka ko na anguwarku ko na makarantarka ko na abana garinku ko na ƙasa ko jiha tsayuwa da wannan shi ma yana daga ciki ma al'adili tare da adalci a tsakanin su wa mutaba'atul jama'a da kuma ka zama kana tare da jama'a kar ka zama shazi kullum kar ka zama kullum wa ta'atu ulil amr da biyayya a shugabanni wal islahu bainan nasi da kuma kokarin kawo sulhu tsakanin mutane a daidaita wa yadu kulfihi kital qawarij ya kan mutanen da suka fice addini musulunci wal bugat ko kuma yan ta'adda waɗanda suke kakkashe musulmi ya zama sun kawo barna a cikin kasar musulmi aminna wal mu'awanata ala al bir da kuma duk inda za a yi aiki na gari ka zama ka bada gudumawar ka kai ma shi ma yana cikin wanda kullu fihi al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da alheri hali da mummuna aiki shi ma yana daga ciki ko iqamatul hududi da kuma in wani haddi ya kama shi to ai masa haddi ka tsaya ai masa haddi a matsayin kare shugaba wannan yana ciki wal jihad jihadi ta kowace fiska daga cikin fiskokin jihadi yin sa yana daga cikin imani wa minhu al murabata sannan yin ribati shine zaman dako ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabiqu ku je ku yi ribati zaman dako shi ma yana daga ciki wa da'ul amana da bada amana inna la ya'murukum an ta'addul amanat ila ahliha wa minhu ada'ul khums idan an je ayi jihadi an samu abin nan ganima a bada khumsi sarki ya tsaya a karbi khumsi wannan yana daga ciki wal qardu ma'a wafa'ihi in an karbi bashi a biya shi ma yana daga ciki shu'ubatul iman wa ikramul jari mutunta makwabci da bashi hakkin sa wa husnul mu'amalati da dai a cikin komai ka zama kana da kyakkyawar mu'amala wa fi jam'ul mali sannan akwai kokarin neman dukiya da tara dukiya min hillihi ta hanyar halal din sa wal infaqu wa infaqul mali da ci da dukiyar fi haqqihi a inda ya cancanta wa minhu tarkut tabzir daga cikin shu'abul iman akwai barin almubazzaranci dan Allah ya baka wal israfi ko kuma wucewa gona da iri yanda ya kamata a yi abin naira 1000 ka je kai na 30,000 saboda akwai waraddu salami in wani ce maka assalamu alaikum kar ka hana haramta masa ka mayar masa ka ce wa alaikum assalam wa tashmiyatul atisi in mutum ya ati sha jalalillahi kar ka haramta masa rahmaka Allah wa kaful adha anin nasi da kuma kamewa cutarwa ga barin mutane kar ka cutar da kowa wa shinabul lahawi da nisantan wasa to gidan garaya gunan fina-finai ai kaza kaza da sauransu wa imatatul adha anit tariqi da kauda kazanta akan hanya fa hadhihi tisu wa sittuna
in ka duba wannan ya kai 60 abinda muka irga ya kai kasla kasla ko shu'uba shu'uba wato kenan 69 kaslatan
wa yumkin addaha 79
idan muka damu irga shi ya zama 70 wannan 69 akan wannan riwaya na hadisin Abu Hurairah na Abdullah ibn Imam al-Bukhari kenan mun ce Imam Muslim nasa riwayan 70 da yan kai yace kuma zai iya wa mu mai da shi 70 da yan kai din bi itibari ifrad ma dhumma ba'dahu ila ba'd in mun yi la'akari a baya akwai abin da muka dunkule in mun ce sallah nafilan ta da farillan ta duk sai muka dauke ta daya to yanzu muka ce sallah farilla daya sallar nafila biyu in aka za mu yi za mu samu karin 10 za mu warware wa'ansu mimma zikra wallahu ta'ala a'la Allah madaukakin sarki shine mafi sani zamu dakata anan insha Allah alhamdulillah wa sallatu wa sallamu ala rasulullahi allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-fafa wa rijna wa sallaka al-afwa wal afiyata fi dinina wal akhirah to zamu dakata anan insha Allah ta'ala.